أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. باين هكا وما سوالين من قصدنا نيسا إنا ما قصدنا ما إنت الدين المسلم شئرتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من ساكد أواتي قبل أن نكالاتو نا بصر للتابين عشريني أنا الإمام أبو زيد عبد الرحمن بن أبي سعيد الفازازي رحمه الله تعالى وأن أعوذ متاشي أفركن حرف الثاء حرفين ثاؤن وتشيني وأن أعوذ متاشي أفركن حرفين كينا عندك يتوى أروح على ذكر النبي وأغتدي وأرجو به في الحشر تكريم مولدي يتي أروح إنا يمريتي wa agtadi ina yin safiya ala zikirin nabiyyi bisa ga ambaton manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa arju bihi kuma ina fata da shi wannan ambaton da nake yi ta karima maulidi watan girmama watan matuzgata ko kace mashayata fil hashr ta shar kiyama wato shine yana nufin shi safi da marici bai da aiki sai ambaton manzo sallallahu alaihi wasallam yana son misali ya ce wai kowane lokaci bai yankewa daga ambaton manzo Allah shine ma'ana safi da maricin so da yawa kaga zaka ce ai wani safi da marici kaza yake yi wai kana nufin kowane lokaci yana cikin yawan kenan to shine ne ka nufin aruhu wa agtadi aruhu ina yin marici wa agtadi ina yin safiya ala zikirin nabi bisa ga ambaton annabi sallallahu alaihi wasallama wa arju bihi kuma ina fata da wannan ambaton da nake yi ina fata da kaunar in samu takarima maulidi girmama mashayata batuzgata inda zan zo in sha fil hashra tashi al qiyama wato kaga in samu taukin alkawthara da sauran rahamomi ko albarkan manzo sallama da yabon jin nake to ina so in samu wannan tashi alkiyama yace li anniya saboda ni sanaitu sai ka tsallake kace sanaitu inana lisanin an kula sanaitu inana lisanin na juyar da ragwa mahalshi na wanda shi wannan harshen yanfu so yake yin huruci bil mahabbati da son manzo sallama to na juyar da ragwa mata ila madhin nabi zuwa ga yabon manzo Allah sallama muhammadi annabi muhammadu sallama sannan wal mahdiyu abun shiryawa ma'ana wanda Allah ka shiryar to billahi hatadi yana shiryawa ne wanda Allah ma'ana Allah ne yake shirye da shi wannan jumla ce mutari za ananniya wato ana yace li anni saboda ni sanaitu inana lisanin na juyar da ragwa mahalshi wanda yanfusu shi wannan shi yake yin huruci bil mahabbati da son manzo Allah sallama na juyar da shi wannan harshen ila marhin nabi bisa ga yaban annabi zuwa ga yaban annabi muhammadi annabi muhammadu sallama saboda haka ma'ana yana nufin harshe na juyar da shi bai da aiki sai an bato da yabo ga manzo sallama wal mahdiyu abin shiryawa billahi ya tada cewa sani yana shiryawa ne da Allah ma'ana shiriya ta Allah ce in Allah ga dama da ya shiryar da mutum ya sa cikin bangaren masoya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam masoya gone sai ya sanya in bai so kuma ba ya sanya mutum kaga muna godiya ga Allah mu dai sama wannan gefe yace sara manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi dare haythu la insiya inda babu wani daya ma'ana manzo sallallahu alaihi wasallam ya tafi dare da aka Isra'ila da Mi'raj da shiya inda ba wani halitta daga cikin halittar Allah da yake wannan wuri din shine saraya ya tafi haythu la insiya inda babu wani daya sannan kuma ya siribi zati shi manzo Allah ya tafi ne wa da zatin shi eh ba da ruhi ne ya tafi ba ko kace mafarki ne ko wani ba a'a da zatin jikin shi ya tafi sallallahu alaihi wasallam domin Allah madaukin sarki ya gode matsayin shi da girman shi wa shi gashi ya zo inda babu wani daga cikin halittar Allah da ya zo wurin wanda suka gana da Allah subhanahu wa ta'ala ba kuma don Allah yana gwadin wai Allah yana sama bane ba a'a ai gaba da sama ne manzo Allah ya zo din don an wuce sama yawa saboda haka ana gaba da sama din an wuce sama ta bakwai da ina duka an wuce Allah madaukin sarki shi kadai ya san wurin da aka zo sai manzo Allah da aka zo da shi wurin sallallahu alaihi wasallama ka gani tunda kuma in da gode Allah yana sama ne to nan da annabi Musa yake ganawa da Allah nan kasawa ka gani saboda haka wannan don abu da matsayin darajar manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallama shi yasa akai wannan tafiya da shi din to shine ya tafi haythu la insi inda babu wani daya ya sayi bi zati kuma ya tafi nan ne da zatin shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama faqudisa kai an tsalkake manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fi akhlaqihi cikin dabi'u ne wasu fatihi sai gobin shi an tsalkake shi ma'ana wai Allah shi ya tsalkake shi din alar ragami Allah madauki sarki ya tsarkake manzo Allah sama daga cikin dabi'u ne da halaye ne ya zama baya da wani aiki na asha baya da wata sifa mai muni gaba daya ko a dabi'a ko a sifa ta jiki sallama to Allah madauki saki ya mashi wannan ne alar ragami bisa ga turmuza hanci min azdadihi daga makiyan shi washunatihi da masu gaba da shi ya duk dai kamar makiya din dumara guda ce ko wannan shunati din daga kalmar nan ji ta kamar inna shaniyaka wal after din to shine min azdadihi daga makiyan shi washunatihi da makiya ne masu gaba da shi to Allah madauki saki bisa ga turmuza hancin su Allah ya tsarkake manzo Allah ga dabi'un shi da halayen shi ni kuma yace imama in ji shawo imama al-fazazi yace sabattu ni kam na tabbata na tsayu alal idnabi bisa ga yawaitawa fi mu'jizatihi a cikin ambaton mu'jizojin manzo al-sallama ubahisu anha ina ta bincike ce ne ya akan ta wai ma'ana shine ina ta bincike bincike da ni da malamai ina neman watan ina tambayar malamai da nema gare su akan mu'jizoji na manzo al-sallama shine ubahisu ina bincike ke ne ya anha dangane da wannan mu'jizoji na manzo Allah ina ta neman su mastadatu matukar iko na wa abhazu kuma ni ma ina bincike kuma ni kadai wai ma'ana bayan yana yi da shi da malamai yana neman su ya samu mu'jizoji nan to kuma bayan wannan kuma wa abhazu kuma ina bincike kuma ni kadai har yanzu agen in yi ni kadai kuma in yi tare da malamai Allahu akbar dan dai in samu abin da ya samu cikin su yace walimla me zai hana manzo Allah tafiya da zatin shi inda babu wani wanda ya saba zuwa wurin shine walimla me zai hana tafiya da zatin jikin shi sallallahu alaihi wasallam alhali wa qad habbahu rabbuhu haqiqa ubangijin shi ya kiyaye shi ko kace ya kebance shi ko kace ya taimake shi shine wa qad habbahu rabbuhu haqiqa ubangijin shi ya taimake shi ya kebance shi bil hifzi da kiyayewa habbahu ya taimake shi ko kace ya kebance shi to shine wa qad habbahu rabbuhu haqiqa ubangijin shi ya kebance shi bil hifzi da kiyayewa daga gare shi ubangijin da kace ya kiyaye shi zahirin shi da badin shi sallallahu alaihi wasallama falam ta daga ainahu kuma manzo sallama da yazo inda yazo da duk abin da ya faru ya faru falam ta daga ainahu idanuwan shi basu ketare iyaka sun hakalli inda ba a ci ya kalla ba wala zaga kalbu kuma zuciya tai bata karkace ba wai ma'ana ma zagal basaro ma daga kinan ka san an kace wala ta daga falam ta daga ainahu idanuwan shi basu watan kauce ma watan wurin ganin ba wato shine ka san lokacin da mutum ya ga abin da bai taba gani ba mai girman gaske to a lokacin kaga mutum zaka ga idon shi sun fito ko su yi gwalagwala ma'ana saboda kallo ya kalli ne kallina ko ina to shi manzo Allah ko da aka yi sirri da shiya cikin natsuwa hankalin shi kwance wai idanun shi busu razana ba shine ma'anar din an fahimta shine ma'anar din shine falam ta daga ainahu idanun shi busu girgiza sunka wuce wuri ba ma'ana sunka saboda tsorata ba wala zaka kalbu zuciya ta kowa bata karkata ba wato shine zuciya ta tsorata dan kaje mutum gaban shi ya fadi yana zuciya shi na bugawa ko to manzo Allah duba yawan nan ba ma za ka albasarwa ma daga kin yace sabati anhu yace ni kam zamana anhu gabarin samun ziyarar manzo sallama haisu lam yuqud qurbuhu inda ba kaddara kusanci na da shi ya ba da gari na da shi ya to wannan zaman nawa sabatu ba'idid dari zamane na manisancin gida amma yuhibbuhu daga wanda yake so amma sai dai ya diro yana tashi kamar tsuntsu ishtiyaqan saboda tsananin shauki da bege amma kuma alhali wal qada'u hukunci na Allah na Allah bai kaddara ya samu zuwa din ba yulabbisu yana zaune da shi shi kuma wai ma'ana yace to ni dai rashin samun inzu in ziyarci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda Allah ya kaddara ni gari na yana nesa da madinar manzo sallallahu alaihi wasallam to nisan nan da Allah ya riga kaddara to zama ne nake yi wa irin na nisan cin gida wanda da shi da masoyi ne suna da nisa amma yana nan yana tashi da zuciya ta tana tashi da shauki ne da bege ne zuwa ga masoyin da nashi alhali hukuncin na Allah kuma yana zaune da jikin nashi kuma bai ka zuwa ba sai dai a zo da ruhi ko to shine karfin ka san a wancan lokaci an yi kware da gaske wanda zaka ga bayan Allah manya amma ba a samu ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba a samu zuwa aikin hajji ba saboda nisan wuri da kuma yanayin tafiya a wancan lokaci din to yanzu misali baka sunan irin su Sheikh Usman dan Fudiko radiyallahu anhu da shi da sauran duk manyan shugabannin nan ne kaga ai nan aran ne da mu ko wanda sun kai kokari anan kaga ai ba su samu zuwa aikin hajji ba su ma ko kaga shi wata jaddar radiyallahu anhu shi ma so ɗaya ya samu zuwa aikin hajji shi ma da sauran manyan bayin Allah da dama zaka samu da waɗanda a wancan lokaci din saboda tafiya yanayin nata din amma yanzu da yake an samu ahala ta tafiya kaga ni gashi nan sai mutum ya tafiya ba ɗaya ba ba biyu ba gashi nan ba adadi ma ko zuwa aikin hajji da kuma zuwa ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah kai mun arzikin zuwa ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kuma mu zo ba adadi mu zo mu maimaita ba adadi don afar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi yasa ce sabati ya anhu zamana a gurin zamana inda nake ma'ana garin da nake shine safa ce zamana a garin da nake anhu ga rashin samun ziyarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haisu lam yuqza qurbuhu inda ba a hukunta watan kusancin gari na da shi ba to sabatu ba'idid dari tabbata cewa ta mani sancin gida amma yuhibbu daga wanda yake so ya diro ci ya kan amma sai dai yana tashi kamar tsuntsu saboda tsananin shauki alhalikum wal qada'u hukunci na Allah shi kuma yulabbisu yana zauna da shi ya yace da karkasam Allahu siyarata haqiqa ubangiji madauki sarki ya raba shugabanci li ahmad ya bada shi gaba daya ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil azal tun can azal wai tuntuni shi Allah da ya raba shugabanci baki dai sai dauka ba manzo Allah shiya ba wai yana nufin an raba shugabanci an ka ba manzo Allah wani abu an ka yan mawso na ba a'a yana nufin gaba daya ka cokam shugabancin sai Allah ya mika manzo Allah shiya shine da karkasam Allahu haqiqa Allah madauki sarki ya raba ashwa asiyarat shugabanci li ahmad ya bada shi ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fil azal tun can azal tuntuni sannan wal ihsan da kuma kyautatawa fil qawli a cikin zance wal amal da aiki to duka Allah madaukin sarki ya ba su manzo Allah su ya ba manzo Allah su goyi baki daya da kyautatawa din da kuma shugabancin yace falillahi kai mamakin lamarin Allah ma asda mamakin abinda Allah ya jibintar na baiwa ga manzo sallama walillahi mamakin lamarin Allah ma bazal mamakin abinda Allah ya bayar na baiwa ga manzo Allah sallama shi manzo sallama simalul yatama shi agaji ne na marayu taimako ne na marayu shine simalul yatama taimako ne da agaji na marayu wal masakin da miskinai kuma lam yazal zillun innuwa bata gushi ba warifun mai kyau mai kawatarwa lahum gasu miskinai din da marayu din indahu a wurin manzo sallama wa gayyisu da kuma watan taimako watan ruwan sama agaji kenan taimako wai ma'ana shi manzo Allah shine taimako na marayu ko kamar yanda ai imamu yana jin Abu Dal ne shi ka fada ko cewa wa abyadu yustasqal gaban biwajhi thimalul yatama ismatul lil aramili to kaga to shine dau kowannan rabin baitin da kashin shine ce simalul yatama shi taimako ne da agaji na marayu wal masakin da miskinai lam yazal kuma bai gushe ba zillun shi innuwa ne warifun mai kawatarwa innuwan mai kyau mai dadi lahum ga su waɗannan miskinai din sannan wa gayyisu kuma sannan har yanzu watan shi mu ruwan sama ne ko kace shi taimako ne da agaji lahum gare su inda hu a wajen shi wannan din ba su gushe wurin su ba wai ma'ana kowa na ho ya shiga an fahimta kakka dauka wasu miskinai daban kai ma kana ciki kowa yana ciki in ana magana manzo Allah kowa miskini ne an fahimta kowa miskini ne inda shi annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda haka nan kowa aka nufi din to shine lam yazal zillun inna bata gushe ba warifun mai kawatarwa lahum gare su indahu a wurin manzo sallallahu alaihi wasallam wa gayyisu da kuma watan ruwan sama ko kace da watan agaji da baiwa din yace sala manzo Allah ya sanci an hawa duniya hu daga sun duniya tai saboda haka duniya bata rudi manzo Allah ba ko kadan sala ya sanci an hawa duniya hu daga sun duniya tai a qada asalwatin mafi yankewar watan yankewa mafi yankuwar sancewa wai ma'ana ya rabu da duniya kwata kwata indai har ka duniya ce bata isa ta rudi manzo Allah ba sallallahu alaihi wasallam ta juyar da shi ta shagaltar da shi ba ko alama shine a qada asalwatin mafi yankuwar sancewa fa adraka saboda haka sai yin riski arfa huzwatin mafi daukakar samun daraja min maulahu daga ubangiji ne Allah subhanahu wataala saboda dalilin haka din walam ma tajalla lokacin da manzo sallama ya bayyana nura qurwatin a halin kasancewa ta haske na koyi lil waraga talikai to a wannan lokacin da ya bayyana anan da jiki irin wannan ne na sura da adam to sawa sai manzo Allah ya zauna qablan nuril wahyi gabana hasken wahayi sai ya zauna fi nuri khalwatin a cikin hasken kadaituwa da ibada bigare hira yana cikin kogon hira mufradun a halin kasancewa ta yana shi kadai ya tahannasu yana ibada din wai ma'ana kamin a fara wahayi bayan bayyana tashi din kamin fara wahayi amma gare shi kamin wahayi kenan to sai kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama watan ya zauna a cikin wannan kogo na hira yana halin shi kadai yana ibada kamar yadda aka sani yana ta ibada da bauta ga Allah subhanahu wataala tun kamin fara wahayi yace bihi faqata de yace kai koyi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallama fa huwa annabiyu shi annabi ne wanda yake almudahharu abun tsalakakewa manzo Allah kai koyi da shi ya kaga nan dai suna ƙara tabbatar da bin sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ko wadannan bayan Allah masu yabo ga manzo sallallahu alaihi wasallama da irin kai da aka yi masu da kazafi in dai da ne masu kaza masu kitri aka amma za ka yi ba su da aiki sai cewa ai koyi da manzo sallallahu alaihi wasallama abi sunnar manzo sallallahu alaihi wasallama to shine bihi faqata de kai koyi da shi ya fa huwa annabiyyu almudahharu shi annabi ne wanda yake abun tsalkakewa takhalla manzo Allah ya sanci anid dunya daga barin dunya lima huwa akbaru saboda abin da yake mafi girma daga duniyar din. Wai ma'ana shine neman yadda Allah shine a gaban shi, ba duniya ba. Ya kaddala mantato haka za ka ga masu koyi da manzo Allah bayan Allah na kware akan wannan ne din. Masu gurin duniya su ma haka suke ko? Za ga duniya ba ta shigartar da su akan lamarin Allah subhanahu wataala. Wa akabatu mu mana roƙo Allah ya taimake mu kad duniya ta shigartar da mu daga barin Allah subhanahu wataala don alfaran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Wa qabala manzo Allah ya huskanta yabgil haqqa, yana neman gaskiya, yana neman Allah wanda wal kullu a lokacin alhali dukkan sauran halitta mulbir suna masu bada baya su kuma wai ma'ana a lokacin da su mutanen garin Makka misali kaga a lokacin ba su da yake sai bace goma kadin sannan in ma azu kitabin ne su ma sun lalata da abun addinin sun ciwa kudi sun kawo sun zuce sun caccanza al'amura ciki to a lokacin shi kuma manzo Allah yana neman Allah madaukin sarki yana bautar Allah madaukin sarki shine wa qabala ya huskanta yabgil haqqa yana neman Allah madaukin sarki kuka ce yana neman gaskiya wal kullu sauran halitta a lokacin baki daya mudbir suna masu ba gaskiya baya a lokacin shi kuma amma shi ku gaskiya a gaban shi kurum sallallahu alaihi wasallama sannan manzo Allah sabitu manadil qalbi mai matabbacin maratayen zuciya ne wal jawu akbaru al hali yanayi yayi kura wai ma'ana manzo Allah mai natsuwa ne ko ana cikin surmukin yaki hankalin shi kwance ko kamar da Imam Musa yake cewa yalkil katiba ta basaman ko shi hamul mushi yake sallallahu alaihi wasallam hankalin shi kwance shi zaka ji al-Imam al-Baihaqi ya ruwaita daga sayyidina Bara'u bin Azib radhiyallahu anhu akan tambaya da aka tambaye shi washin waye ko sahabbai sun gudu a yakin Hunayn yace eh kware amma shi manzo sallama yace shi kan bai tafi ko ina ba yana nan shi kan ya fuskanta zuwa ga ainihin sukan ko kaga hannu yake cewa yake huskance wajen makiya na fadin cewa anan nabiyyu la kadhib anan Abdul Muttalib kaga har kala bayanar kai ne yake yi to shi yasa yace sabitu manadil qalbi mai matabbacin maratayen zuciya ne wal jawu alhali a lokacin da yanayi a gabar yayi kura sadda harka ta rita yayi nauyi a yaki to lokacin shi cikin natsuwa yake hankalin shi kwanci sallallahu alaihi wasallama sannan karimu manadil kafi manzo Allah mai girman kyautar tafi da shiya wal raudu a lokacin da dausayi asu ya bushe wai ma'ana shi manzo sallama mai yawan kyauta ne tafin hannun shi mai yawan kyauta ne a lokacin da duk wani mai bada kyauta a lokacin da bai iyawa misali kamar kila a ce sadda ake cikin wani yanayi na wani hali wanda kowa na neman abin da yake a cikin wani yito lokacin da jama'a ba su iya bada taimako shi a wannan lokacin sannan yake da bada kyauta taimakon nashi inda agaji to shi ne ma'ana dausayi ne lokacin yana cikin bushewa shine karimu manazil kafi mai girman kyautar tafi ne wa raudu lokacin da tafin watan dausayi afasu ya zama busashi ma'ana sadda ba mai iya kyauta din kana kafa kawai kanna kai kare to shi a lokacin yake bada nashi sallama to wannan yana da kyau kware da gaskiya dukan bayan Allah su rika taimako duk sadda aka shiga cikin wani yanayi a rika taimaka bayan Allah akan halin da ake ciki Allah ya bada iko to yace tawajjaha manzo Allah sallama ya huskanta lil ukhra zuwa ga lahira bi akarami wujihatin da mafi girman huskanta da mafi ficiyar huskanta wato mafi ficiyar huskanta ya huskanci lahira kai tsaye ba duniya ya huskanta ba aikin shi Allah ne subhanahu wataala shi ne saboda ya huskanta lil ukhra zuwa ga lahira bi akarami wujihatin da mafi ficiyar huskanta wa qad najaha ad-dunya hakika manzo sallama ya tsawaci duniya bi azjal wujihatin da mafi wato tsananin tsawa da mafi tsananin tsawa wujihatin tsawa wato mafi tsananin tsawa da ta tsawaci duniya don haka ga duniyar nan ba ita ce gaban shi ba don haka ko ta taho manzo Allah ba ita gaban shi ba shi yasa ga manzo Allah shi ko kwana bai yi da kudi ko duk ko biliyan nawa ne aka kawo sunan nan ba su kwana manzo Allah sai ya rabu matalakawa suwa sallallahu alaihi wasallama to ba duniya ce gaban shi ba to kan najah duniya hakika ya tsawaci duniya bi azrin nujahatin da mafi tsananin tsawa sannan wafi wajhihi a cikin ganin huskan manzo Allah sallama akwai amta'u nuzhatin shine wafi waje a cikin huskan manzo sallama akwai amta'u nuzhatin mafi dadin farin ciki lil aini ga ijiya wa duk wanda ya kalli fuskar manzo sallama to a ciki akwai mafi dadi da farin ciki da jin dadi duk wanda ya kalli fuskar manzo Allah Allah ka muna arzikin ganin fuskar manzo sallama Allah ka ba mu arzikin ganin fuskar manzo Allah duniya da lahira dan alfan manzo sallama din to shine akwai mafi dadin watan farin ciki a cikin fuskar manzo Allah sannan ci suqubu sanahu huruwa hasken manzo sallama lam yada abaybar layla subhatin darin rikici na subha ba a ce wai wannan ba a gane wannan abu halal ne ko haram ne a wannan munafunci ne ko kafirci ne ko kuma musulunci ko kafirci ne ga sunan ne to gaskiya ta bayyana karara bayyana hasken manzo Allah bai rage komai na duhun jahilci ba bai rage komai na duhun watan a bata ba ya yaye komai da komai shine suqubu sanahu huro hasken manzo sallallahu alaihi wasallam a baibar laila subhatin watan dare na duk wani rikici ba yaye shi baki daya faqannu bihasahi haqiqa an fadakar da marabkani wagithal mugawisu an taimaki mai neman taimakon an agaji mai neman agaji wai albarka hasken manzo sallallahu alaihi wasallam duk wani mai neman shari'a mai neman hasken na shari'a to ya same ta albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace rasmud dalalati sai kace afa rasmud dalalati zanan bata ya shafi wan maha ya goge mud'ata tun lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo tun da manzo Allah ya zo to zane na bata da wata alama ta bata duk ta goge baki ita ta shafi baki daya wa asbaha sakranul jahalati sakranul jahalati ma magagi na jahirci wa asbaha sai waye gari karsa ha hakika ya wartsake wai magagi na jahilci na rashin sanin Allah sanin rashin sanin bautar Allah madaukin sarki to sanadiyar watan zuwan manzo sallama sai gashi wannan jahilcin baki da duniya yayi shine wa asbaha sakranul jahalati magagi na jahilci ya waye gari karsa ha hakika duniya wartsake sannan sawaqibu ayatin huru haske na mu'jizoji kama mata abduha kamar yanda hantsi ya kai matuƙa wajen yayewa to walaha ya bayyana fa li ahli fahimi ga ma'abuta fahimta da ganewa fi kulli mantaha a cikin dukkan manufa baki daya to dukan su an fahimci wannan ne an gane gaskiya tun sadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya bayyana din sadda wannan haske na shi ya bayyana sallallahu alaihi wasallama to saboda haka sai ya zama falana zirun saboda haka babu wani mai dubi wanda yake ya tarayya so yana kai da kawo fi hayratin a cikin demuwa wai ma'ana sanadiyar hudowar waɗannan mu'jizoji na manzo Allah da haske karara huro hasken nan nasu kamar watan yanda haske hantsi ya kai mutu kawajan bayyana ga ma'abuta fahimta din nan shine kamar yanda ce sawaqibu ayatin ko huruwa haske na mu'jizoji kama mata abduha kamar yanda hasken hantsi ya kai mutu kawajan bayyana wala haqiqa ya bayyana li ahli fahmi ga ma'abuta fahimta fi kulli mantaha a cikin dukkan manufa to shi yasa ce to fala nadirun babu wani mai dubi yanzu ya tarayyasu da yake ta kai da kawo fi hayratin a cikin demuwa wai ma'ana yanzu an waye karara kowa na gani gaskiya ta bayyana ga fili karara shine bautar Allah subhanahu wataala manzo Allah huwa al-amalul aqsa shine guri mafi nisa wai shine abun guri wanda ya kamata mutum ya gura ta nisa shine huwa al-amalul aqsa shine guri mafi nisa huwa su'ul shine fata wai ma'ana shine abun da ya kamata mutum ya fatan ya samu walmuna shine duk abun guri baki daya sallama sannan lahu sharaful ukhra daukakan lahira ta tabbata gare shi ila sharafid duna tare da daukakan duniya wai da daukakan duniya da lahira baki da duk Allah ya ga manzo sallama a duniya babu wani madaukaki kamar manzo sallama alakhira haka sallallahu alaihi wasallama sannan shama'iluhu dabi'u ne da halaye in hanna lokacin da ya jinkai auraka ko ya tausayi audana ko ya kusanta to wannan dabi'un nashi da halayen thimarun kamar ƴaƴan itatuwa ne wadda lahadhillu tana da inuwa waljana da abun dasa ma'ana ƴaƴan da za su tsunku liman yawai ga wanda ya taro zuwa gareta wannan halaye da biyu na manzo Allah yanda ka san bishiya ce ga ƴaƴa ga inuwa kuma ƴaƴan sun kosa sun nuna sun isa sha lahiya lau to haka halaye da biyu manzo Allah suke ma'ana saboda kyawawan dabi'u da halaye nashi da baiwar da yake da ita to thimarun shi kaman watan ƴaƴan itatuwa ne wanda ya liman yawi ga wanda ya taro lahazzil wanda akwai inuwa gare ta waljana da abun dasa don haka fala nazaru ka sani babu wani dubi yazma da yake jin kishirwa wala fikira babu wani tunani ya gare su da yake jin yunwa wai ma'ana ba wani mutum wanda yake da yunwa yanzu na watan a jahilci a ce yanzu yake da yunwa ta ilimi da ganewa da sanin addini ko tunda manzo Allah ya bayyana babu wani tunanin da yake wannan nan din babu wani kallo da yake da watan kisha kishirwa na rashin ganin alkhairi tun daga manzo Allah an samu to shine fala nazarin babu wani mai dubi ko baka ce ba wani dubi yazma da yake jin kishirwa wala fikira babu wani tunani ya gare su da yake jin yunwa albarka samun hasken manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sannan shi nabiyun annabi ne shi karimun wanda yake mai girman kyauta wanda in zai kyauta kyauta sai mai girma ce ya baka mai yawa kuma ana baka ma hakuri Allahu akbar sallallahu alaihi wasallam to karimun mai girman kyauta ne shi ya azzama Allahu khulquhu Allah ya girma madabi'un manzo sallallahu alaihi wasallam da yake shi wannan kala ala khulqin azimin nadaka fihi baiwar tafin hannun manzo sallallahu alaihi wasallam kala gaif yace ai kamar girgije ne asbala warqahu da ya zubo da ruwan shi wai sama ma da girgije ne da zubo da baiwata tafin hannun manzo sallama Allah ka ba mu baiwar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sana wajehi haskin huskan manzo sallama kal badri kamar wata ne watan daren 14 ko 15 wanda nawara ufqahu shi wannan wata din ya haskaka sasannin shi baki daya sarana alihi watan wajen haske kenan sarana alihi watan kasar takalmin manzo sallama kalmiski kamar turaren almiski ne wajen kamshi yace kai balbar dai huwa faukahu ga shi yana saman wannan kamshin na turaren almiski ma baki dai wannan kasar ta takalmin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi sai kai shi radiyallahu anhu cikin hadisi ne yake cewa ina dai in zama turbatan alihi ne kasar takalmin manzo Allah shi Ibrahim radiyallahu anhu ka gani yace da dai a ce ya samu ya zama wannan kasar takalmin manzo Allah da ya ji ladiya mori yace kai ma yaqulu abinda yake gushewa wato mai ma'ana abinda kamshi ne ka gushe shine ma yaqulu abinda kamshi ne ka gushewa wayam kusa da kuma abunda kamshi nake tabbata bai gushewa to washatana hakika wannan abun ya nisanta tsakanin su diban wajen kamshi wai ma'ana kamshin da ka gushewa shine na almiski kenan da na manzo Allah wanda bai gushewa shi haraba da yana nan ai ya nisanta tsakanin su ai bambancin nasu yayi nisa kware da gaskiya ba su da alaka sun nisanta kware shine ma yaqulu abunda yake gushewa na kamshi wayam kusa da abunda yake tsayawa na kamshi washatana ai ya nisanta tsakanin su diban wajen kamshi alhamdulillah kuma za mu tsaya ne sai mun dawo mai rabin harfin muna fatan Allah ya tabbatar da mu a cikin soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya kala mana sun manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya hada mu da mu da sauran dukkanin masoyan mu masu mana fatan alkhairi na kusa da nesa baki daya Allah ya hada mu baki daya gaban sayyiduna wa maulana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam muna roƙon Allah ya mana jagora cikin dukkan lamuran mu Allah ya biya mana dukkan bukatun mu na alkhairi dukkan sharri muna roƙon Allah ya kare mu daga gare shi don alfaran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatihi lima ghuliq والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين